the House is unable to continue to consider the nominations of His Excellency the President until after the determination of the application for interlocutory injunction by the Supreme Court.
Wannan ne jawabin da kakakin majalisar dokokin kasar Ghana Alban Sumanu Babin ya gabatarwa majalisar a daidai lokacin da ake sa ran majalisar za ta amince da ministocin da shugaban kasa ya nada domin a rantsar da su, inda yake cewa majalisar dai ba za ta iya ta ci gaba da amincewa da nade-naden mai girma shugaban kasa ba har sai bayan kotun kolin kasar ta bayyana sakamakon bukatu da aka gabatar gunta. Kin amincewa da nade-naden ministocin na zuwa ne biyo bayan shugaban kasa ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar haramcin auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da kudirin dokar haramcin auren jinsi a kasar. Jawabin da shugaban majalisar dokokin ya gabatar ya haifar da cece-kuce tsakanin wakilan majalisar, inda masu rinjaye suka soki matakin da shugaban majalisar ya dauka na dakatar da amincewar ministocin tare da bayyana hakan a matsayin rashin bin tafarkin demokradiya, tare da hana shugaban kasa da Ghana kwararrun maza da mata da za su taimaka ma shugaban kasa wajen tafiyar da ayyukan gwamnati.
We in the majority beg to disagree.
Afenyo Makin, shi da shugaban masu rinjaye masu mara ma ofishin shugaban kasa baya ya ce, a matsayinmu na masu rinjaye ba mu amince da matsayin shugaban majalisar dokokin kasar ba. Su kuwa marasa rinjaye na ganin wannan mataki ai shi ne mafi a'ala saboda gaza sanya hannu a kan kudirin dokar ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar.
President Akufo-Addo has taken a strange and alien position.
Kesala Tufosin shi ne shugaban su, yana mai cewa shugaba Nana Addo Danko Akufo-Addo ya dauki matsayi na bin mamaki. Sami ɗaya tsakanin bangaren majalisar dokokin kasar da ofishin shugaban kasa zai iya haifar da babban cikas ga demokradiya tare da ci gaban kasar har in ba a samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun ba, inji Malam Sharif Abdulsalam, masanin doka kana mai sharhi kan al'amuran yau da kullun.
An sami irin makamancin ci gaba a lokacin Liman. Lokacin gwamnatin Liman ya kai budget a parliament, aka wulgi da aka fasali da budget din. Wai ba a so. Har ya kai minister shi na kai minister shi court, aka waye gari, aka waye jibin mulki. So shi ya kamata wannan abin da ya faru wannan lokaci kun shekara 40 da wuce. Idan muna darasi a yau, ba za mu yi dawan gaba ya faru ba. Duk hanyar da kamata a bi a komo kan tsari kan da doka ta zartar.
Ahmad Bado na ɗaya daga cikin farar hula da ke ganin samun daidaituwa tsakanin ofishin shugaban kasa da bangaren majalisar fa shine abin da zai kawo ci gaba.
Ya kamata fanni din nan su gamu su samu daidaita tsakanin su.
Kudirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar ta amince da shi a watan da ya gabata zai sanya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin, amma ko shugaban kasa ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu a kudirin bayan da ma'aikatar kudi ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikas a kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen samun tallafin dala miliyan 3.8 daga bankin duniya tare da dakile shirin lamuni na dala biliyan 3 daga IMF. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.